kana da damar kai raka'a bibbiyu so goma sha biyar raka'a nawa kenan raka'a goma sai kai so shida kenan raka'a goma sha biyu sai kai raka'a dai ta zamanto kutri kai raka'a nawa sha uku kuma zaka iya yin raka'a takwas biyu so nawa kenan so hudu sun tashi nawa takwas sai ka tashi ka kawo raka'a ta dai kai fatiha da sura sai ka zauna kai zaman tahiyya ka sallame ya tabbata manzon Allah yayi wannan sallallahu alaihi wasallam mun fahimta Allah ya kara mana san annabin Allah wato kusan daga cikin akwai hikimar da ya samu manzon Allah yake yin wannan saboda ita shari'ar musulunci abu ne wanda ana yi ne qadarul taqa gurgurun ikonka qadarul istita' yadda kake iya yi wala Allah wani shi yana da hamasar sai ya yi biyar wani kuma in ka ce shi raka'a biyar ka ba shi aiki bai yi sai ka to ai bibbiyu wani kuma masha Allah ran nan fa ya ci kaji ya dabge daga exotic ya kwanta lahiya lau kuma aljihu ne da yauni sai dai yana buƙatar ya gode ma Allah sai in ya tsaya bibbin magajiya za shi ta bari shi biyar kin gaba daya kun ba ci karatu kada kuma kaji kana jin kasala sai kai bibbikin ka in kaji ma baka iya karanto surar ma ko fata ka karanta ta wadatar so ake kadde ka kwanta baka yi ba ko kun bayyana karatun Allah ya dacar da mu to malamai suka ce hadisan Aisha radiyallahu anha wa ardaha sun zo suna sun samu sabani anan an kawo wanda yake cewa yana yin bakwai sannan kuma a hada tara in aka ce bakwai kenan bakwai hada wuturi kenan raka'a shida da guda wani wurin kuma tara yake kenan yayi takwas yayi wani lokacin kuma 11 wani lokacin kuma 13 kamar da yazo a wannan ruwayar to sai dai yazo a wata ruwayar da al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka fitar cewa ma kana yazidu ala 11 raka'atan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana ƙari ba akan raka'a 11 wanda kuma ma galiban mu a irin qiyamul layl kin wannan da tahajjudi wasu masallacin da ga za a yi raka'a 11 13 14 13 ai 12 sannan kuma a kawo wuturi amma dai galiban abun da yafi karfin malus suka fi rinjayarwa shine a yi raka'a 10 a yi wuturi a yi raka'a 10 suka ce kuma a'a in kana iya yin 20 su saboda ba farilla bace na fila ce in nawa kake iya kai to za ka yi sai dai abinda ake so in ji Ibn Taymiyyah yake cewa abinda ake so mutane su gane shi fa sallar dare ba yawan raka'o'i bane ake bukata sallar dare ba number kin raka'at ba su yawaita ake so a'a son ake tsayuwar ta tsawaita tsawon ne ake so ba sallar ba ko kun fahimta kamar ba a ce kai raka'a kaza ba shine ake bukata a sun ake kajima tsaye aka ce qiyamul layl ba ce salawatul layl ba tsayuwar dare ba sallar dare ba tsayuwar dare ake ce to in tsayuwar dare su ake ka tsaya tsaye sai abin nan kai dogon tsayuwa shi sai al-Imam Shafi'i alaihi rahmatullahi ta'ala Allah ya ji kansa ya gafarta masa Allah ya hada mu su a cikin aljanna shi fa daga cikin tsarin sallar dare bai wuce raka'a biyu raka'a biyu yake malam Ali Imam Shafi'i raka'a bin nan bi fa amma da yake yi in ya dago tun daga farkon bakara sai ya hizbi ya ci rabin qur'ani raka'a farin rabin qur'ani raka'a ta bi sai ya kammale shi duk dare sai ya sauke alqur'ani mai girma cikin raka'a bi kaga yayi wanda ya raka'a 100 ko ya ikar da qul huwallahu da iza sha so ake kai dogon tsayuwar saboda Allah yana son ya ga lokacin da kowa yake kwana kai kana tsaye wani sahabi ya zo wajen manzon Allah yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah nuna min abinda zani na shiga aljanna turani akan abinda zani in na mutu ina yi da ikhlasi da shiga aljanna annabi ce aljanna kake bukata ce kware da gaske annabi ce rike abu guda uku ka dinga yin sallama duk kaga al'ummar musulmi ka dinga kai da su kuma ka dinga sadakar abinci kuma ka dinga tashi cikin dare lokacin da kowa na kwana ka dinga yin sallah yace tadkhulul jannata bi salamin kun shiga aljanna da abinci ashe mu fahimci cewa shi sallar dare ba adadin raka'ati bane ake so, a'a son ake tsawon sallar kajima tsaye kana ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ka taimake mu akan wannan. Wallahi na gaya muku, in kaga kanka kana tahi cikin dare kana sallah, na rantse maka da Allah, Allah na son ka da alkhairi, ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wani ko miliyan kake aji masa bai tahi cikin dare, wallahi bai iyawa. Kuma abane fa wanda ba yin ka bane fa, yi ne na Allah, ganin damar Allah ne. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Allah ka sa da mu cikin wannan rabon. Allah ka sa da mu cikin wannan rabon. Su masu kiyamu ne, ko kiyama aka je fa, wallahi ko kiyama aka je da banne, Allah zai ware su cikin al'umma da banne da banne. Kowa na kwana, kai kana tsaye kana bauta wa Allah. Shi yasa manzon Allah yake cewa idanu guda biyu Allah yayi, Allah yayi alƙawarin ya haramta su akan wuta har abada, wuta ba za ta taɓe su ba. Idanu guda biyu, idanu guda biyu, manzon Allah ce ba su ba haɗuwa da wutar jahannama har abada. Duk idan da zai kwana yana gadin dukiyar musulmi da al'ummar musulmi, annabi ce ba shi ba shiga wuta har abada. Da kuma dukiyar da idanun da yake fashewa da kuka don jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, musamman ma cikin dare lokacin da zai keɓance ba shi kowa daga shi sai Allah subhanahu wa ta'ala. Shi baka tashi cikin dare ka zauna ka dibi laifinka kaza, laifi ne, laifi ka kaza, laifi ne wa, ka fashe da kuka, shi kanshi ibada ce. Wani fa shi bai taɓa kuka ba, kawai sai ga dai na kuka, wai yana kuka, yana kuka, wai wani bai taɓa kuka ba, yana kuka saboda jin tsoron Allah, imani ya rada sai fashe da kuka. Daga fa yanzu wata ran fa gidan nan da yake kwanci a cikinsa, wannan matalakin da komi fa wata ran za a waye gari duka ya bar shi, an kai cikin rami daga shi sai aikin da ya aikata. Irin wannan tunanin kuma za a, Allah zai tada ka tsirara, ba riga, ba wando, ba kaciya, ba kaza, ba kaza, kuma za a tambaye ka sai ka ji ka fashe da kuka. Wani wallahi bai taɓa yi ba, gane yake kamar almara ce ake yi ba. Allah ya dacar da mu, Allah ya dacar da mu. Saka hadisi na babi na gaba jama'a shine babin da yake karantar da mu addu'ar da ake yi bayan sallah, saboda musulunci akwai tsari, ba a yarda ba ka yi abu ba a karantar da kai ba. Addini musulunci bai yarda ba, duk abin da za ka yi to dole su ake kai bisa karantar manzon Allah. In ko kai ba bisa karantar manzon Allah ba, da kai da wanda bai ba duk uwar su daya. Ko mun fahimta? Yanzu misali, bari in baku misali, aikin hajji a wani wata ake yi aikin hajji? Zulhijja. Wa zuwa wani wata? Rabi'ul Awwal ko? Sai ka ce a'a yanzu Rabi'ul Awwal ne, bari mu je mu yi aikin hajji. In kai aikin hajjin ka yayi, eh, ka dai sai ka ce shinkafa ka zaka dawo, amma baka da aikin hajji. Shike da sai je yanzu gaskiya, to ana dan da za a shiga sanyi, za a shiga sanyi, bari ni in samu yi azumi na Ramadan, takin ya zaka ni na kare. Ka yayi bai ba, saboda an tsara lokacin, komai musulunci tsare ne yake. Duk abin da kai ba bisa tsarin ba, to kamar ba kai ba ne. Allah ya dacar da mu. Malam ce babu zikiru aqibis salah, babi da zai katar da mu addu'ar da ake yi bayan an sallame sallah. Ya ake cewa, mi ake cewa kuma? الحديث الرابع والعشرون بعد المئة حديث ندري دا عشرين دهدو أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دقى عبد الله دن عباس الله يكارى مسير ده أن رفع الصوت بالذكر هنا ينصرف الناس من المكتوبة كان على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي دقى صوتي باين سلر فرلا تهنير أنبتا الله ينت أكبر بري abu ne wanda ake yi a zamanin manzon Allah. Ma'ana idan aka kare sallah a zamanin annabin Allah, to ana daga sauti ne ana kabarbari. Yanzu ana karewa kalib tsarin musulunci fa kana ida sallar sallama kace assalamu alaikum wa rahmatullah, sai kace mi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Kusa hikimar yin istighfarin, wala Allah cikin sallah kai abinda ba daidai ba, to idan kai istighfarin kuma sai Allah shi yafi maka. Aka ce kai ka dibi musulunci komai da maganinsa, kai watakila wani tunani zai zo maka, saboda dan annabi Adam zuciyar ba ta da tsoka ce ba kashi, kana sallah sai ka tuno dazu ai kui kaza, an yi kaza, an yi kaza, duk tunani a cikin sallah laifi ne, ka dan yi wani abu bai kamata ba cikin sallah, wanda bai kamata ba, to kana kila sai ka ce astaghfirullah, Allah na tuba, Allah ina neman yafi sallah, ce ji an yahe maka, shikenan. Ko yace muna gane a zamanin Annabi sallam, idan aka yi da sallah ana daga sauti da yin azkar, suna daga sauti wajen yin azkar. Yace qala ibnu abbas, ibnu abbas yace kuntu a'lam idha sarfu bi zalika idha sami'tuhu, yace ina gane an kare sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jin tashin daga sautin su sai da lokacin babu laspika bala zaraka jilli ba yace assalamu alaikum wa rahmatullah a yace muna gano cewa an kida sallah a masallacin ma'aiki ne ta hanyar jin sautin sahabbai suna kabarbari suna yin abin da suke yi na tasbihi mun ba ce karatu kaga sunna ce ma a zamanin annabi cewa a dinga daga sauti a wajen mi wajen ya ka yi da sallah dinga yin istighfari amin ana daga sauti wa fi lafazin aw lafazi yake cewa ma kunna na'rifu inqida'a salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir yace ba ma gane an kare sallah a masallacin annabi musa habbai ni da sauran ire-ire na ba mu gane cewa an kare sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce ta hanyar kabbara muka ji ana kabbara ai cikin abin da ake karantarwa akwai ake yi akwai mi akwai kabbara ana Allahu akbar 33 subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 mun ba ci karatun ko masha Allah to kaga wannan hadisi ya karantar da mu ashe ba laihi in muka yi da sallah a masallaci gaba ɗaya mu yi askar tare ya tabbata a sunna gaba ɗaya aka yi da ana yi da sallama alibaiti assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah gaba ɗaya masallacin za a yi karba astaghfirullah 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 allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أما صلاة ذا إقباري تاري ذا تسبيه تاري دك يا تبت أسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي سوي من ذن الله بيهانا سبا كما أيكن ذا صحابي ذا سوي النبي بيهانا سبا يدل على استهبابه سوى ونا أبو باب لجأتك من بشكرة تنكو aga yanzu aski ana yi na'am yanzu ba a yi ko to Allah ya kamula su wannan mun guje mu sunnoni kuka sai yanzu fa musamman ma nan ta wa sunna arme da aka makale ba duk wasu sunnoni mun kaurace musu babban sunna da muka riko akan ta sunna aure kawai dare a yi da ace sunna ce sunna ce sunna ce amma duk wayan tun ba sunnoni bane duk an rubuta su Allah ya samu wani lafiya Allah ya samu wani lafiya malati alhadisul khamis wala 20 ba'da al-mi'a حديث 125 ان وراد مولى المغيره ان سامو دغ وراد مولى المغيره اي وند المغيره اي انتر يارم باو المغيره بن شعبه قال يتي واملا علي مغيره بن شعبه في كتاب الى معاويه وترانا مغيره دن شعبه يا ربط من للتافي يتي ان كي ومعاويه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي تبس a cikin abun da ya rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya kulu yana cewa fi duburi kulli salatin a ƙarshen a bayan kowace sallah maktubatin tafarilla fi duburi kulli salatin maktuba a bayan kowace sallah farilla la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minka al jadd yace manzon Allah yana karanta wannan addu'a in yayi da sallah yana cewa la ilaha illa allah ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu shi kare yake Bature ce ilayinik baya da abokin tarayya la sharika lahu ba wanda yake tarayya da Allah a cikin mulkinsa da sunayensa da kuma ayyukansa lahul mulku shine hannunsa da hannunsa mulki yake shine mai mulkin kowa da komi walahul hamdu kuma shine wanda ya cancanta da godewa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah akan komi mai iko ne jama'a ba ka bane Allah akan komi mai iko ne sai da cewa Allahumma la mani'a lima a'tita yace ya Allah ba wanda yake iya bayarwa ga wanda ka hana ma duk wanda ka hana masa kace ba za ka bashi ba ba wanda ya isa ya bashi kun ba ci karatun wannan tsantsar tauhidi kenan kera cewa duk abin da Allah ya ce ba za ka samu to ba wanda ya sai ya baka shi haka ne jama'a in Allah ya ce ba za ka samu ba to in an taru gaba ya ga ce muka ce sai ka same shi to aikin banza muke muna walda kanmu ne kai fatan Allah ya ce za ka samu shi ne kawai to Allahumma la mani'a lima a'tita ya Allah ba wanda yake bayarwa yake ba wanda kake hana ma duk wanda ka hana masa kuma ka kaddara ba za shi samu ba to ba wanda ya isa ya bashi wala mu'tiya Allahumma la mani'a lima a'tita ya Allah babu wanda ya isa ya hana ma wanda ka baiwa wanda duk ka baiwa kai Allah to ba wanda ya isa ya hana masa Allah in ka baiwa mutum kace sai yayi to duk duniya ya an taro kace ba shi ba aikin banza ne in Allah ya baka in Allah ya baka to an kare ba wanda ya isa ya hana maka wannan abun jama'a mun fahimta yanzu mu dauki misali na hankali ko cikin mafalki ba ta mafalki ba ko cikin mafalki ba ta mafalki mu cewa cani zai shugabancin Niger ko a mafalki ba haka bane ko a mafalki ba ta mafalkin ba cewa a irin wannan lokacin da Abdurrahman Cani zai shugabancin Niger ba ta ba ba taba kawo wannan ba cikin kai ba haka bane amma da Allah ya kaddara ya rubuta a lauhil mahfuz cewa sai ya shiga wata kasan zalla ya shiga wata ko shiga wata ba an kare Allah ne ya ce sai yayi zaka in ka ce ba zai yi ba kana fada ne wa da shi Allah saboda shi Allah shine ya ce sai yayi shi yasa mu a kida ta mu ta ahlus sunna ba mu fada da shugaba ko wani iri ne idan Allah ya dora wani akan mu shugabanci to kawai sama'an wa tsada mun san ba yin shi bane wallahi ba shi ke baka saba dan wallahi al'adim ina rantse muku da Allah da mutun ke baiwa kansa shugabanci ko da tindin hamma ya shugabancin Niger wallahi da mutun yana baiwa kansa saboda tun da kafas tun daga independence tun jori ake mulki da shi lokacin kunta aka jayo su aka sanya tun wannan lokacin har yanzu ana damawa ya ta neman Allah bai kaddara ba ya so abin Allah bai yarda ba inda Allah ya ce kuma kai ka saki a waye gari ko kun su ko ba so sai Allah ce shine shugaba yanzu ka dauki siyasa da aka yi a wancan a 2020 ya cikin su kansu ƴan taron yin basso da bazum kin ba haka ne ko ba ka bane amma da Allah ya kaddara sai ya shugabanci ne jannat na shekara uku kuma sai aka yi kuma sai wanto fi'lu ma di kana abun ya rage ya wuce haka al'amarin Allah yake a rayuwa duk abun da kaga ka samu fa kakka sa dubara kace Allah ne ya kaddara sai ka samu dan dubara ka bata baiwa kanka bata baka dubaran mutum bata bashi Allah ya samu wani lafiya to wala mu'tiya limamanaka kun ba wanda sai baiwa wanda kai ka hana sa wala yafu zal jaddu minkal jaddu sannan kuma ma'abuci wadata baya iya amfanar da kai Allah subhanahu wataala da wani abu duk wani mai wata wadata a duniya ta mulki ko ta karatu ko ta mitete ba zai iya wadatar da Allah ba zai iya wa Allah wani abu ba ba zai iya wadatar da Allah da ya amfani Allah da wani abu ba da wannan abun nashi a dama in kai kanka ne kai wa in ahsantum ahsantum li anfusikum dan kai sallah ba ka kara Allah da komi kuma ba ka rage Allah da komi dan kai kaji aikin hajji ba ka kara Allah da komi ba ka rage Allah da komi kai zakka ba ka rage Allah da komi ba ka kara Allah da komi ko kun fahimta shi Allah ba abun da zaka kara shi saboda ko kayin ko ba kai ba akwai wasu wa Allah subhanahu wataala lokacin da annabin Allah ya je aka yi Isra'i da shi da Mi'raji da ya je sama da ya gada da annabi Ibrahim sai ce na gansa a jingine da Baitul Ma'mur yana jingine da Baitul Ma'mur ya ce Baitul Ma'mur wani gida ne wani daki ne da yake seti yake tsakiyar sama yake seti da dakin Ka'aba ka san Ka'aba da ce tsakiyar duniya Ka'aba dakin Ka'aba shine tsakiyar duniya yace kullun mala'ika 70,000 ke shiga cikin wannan daki suna wa Allah ibada kullun turar da Allah ya halitta sama da ƙasa kullun sai mala'ika 70,000 su shiga kuma duk wanda ya shiga ba zai ƙara shiga sai an tashi kiyama ba duk wanda ya shiga sai an tashi kiyama ba dawo turkin shi ba kullun shiga suke ta yi 70,000 duniya shekarar duniya nawa kullun 70,000 ke shiga kaza ce Allah ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, ba wanda ya sa arzikin rundunar Allah subhanahu wa ta'ala sai shi, kuma aje wannan ma aje mala'iku. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbika, duk wani abu a duniya ya Allah tasbihi, ragona wa Allah tasbihi, jaki haka, kari haka, kowace dabba tana wa Allah tasbihi, duk wani yace a duniya yana wa Allah tasbihi, dan kai mi zaka kara Allah da shi, in ba kai mi zaka rage Allah da shi, in kai amfanin kanka ne in ba kai ba kuma jiki magayi, shikenan kawai Allah ya dace da mu. A wannan hadisi ɗin wa a gurguje ana son mu dinga yin wannan addu'ar sunna ce muakkada tunda manzon Allah yana yi, mu dinga yi a bayan kowace sallah, sannan kuma yana karantar da mu tsantsar tauhidi, kuma wannan ake son kowa ya sa ransa, in ka samu Allah, in ka rasa Allah subhanahu wataala, wannan aqida wannan ne muka rasa cikin mutane fa yanzu fa kai gane yake wa wani gane yake kai wa ne halar samu wani abu, wallahi ku ji da kyau, duk wanda yake tunanin wani abu da yake nema a duniya wani ya hana ka samu shi ko, to alama ta cewa kai imaninka da Allah bai cika ba, dai in kai da Allah ne yake yi to baka tunanin wani zai iyawa, ka gane cewa fa shi Allah in ya tashi zasu da al'amarin shi, haka yake inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun, da Allah yake so ya kawo ƙarshen gwamnatin Fir'auna ya Allah yayi, sai Allah ya sanya aka aihi annabi Musa a lokacin da ake yanke jarirai, kuma ya tashi a gidan Fir'auna ya girma a hannunsa, ya rainunsa, ya masa komi, kuma sai zamanto Allah sai kaddara ta hannun annabi Musa za a kawo ƙarshen mulkin Fir'auna, kai wannan bai sai ka gano cewa ba Allah shi ne ke yi, Allah ya datar da mu. Hadisi na gaba hadisi na 126, an sumiyu maula abi bakrin abdurrahman bin haris bin hisham an abi salih as-samman an abi hurairata, daga aba huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda, yace anna fuqara al-muhajirin, usul ga cikin talakawan mutanen makka a sau rasulullahi sun zo gun a ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qalu suka ce ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, talakawa ne suka zo wajen manzon Allah suka ce ya ma'aikin Allah, zahaba ahlud dusuri bil darajatil ula, suka ce masu kuɗi sun tafi da daraja lada mai girma, sun samu wani matsayi wajen Allah mai girman gaske, sai annabi ya tambaye su qala wan na'imul muqim, suka ce da kuma jin daɗi dawwaman ne, annabi ce su ma zaka miye faru, menene ya faru kuma, qalu suka ce yusalluna kama nusalli, suka ce annabin Allah sallah ga dai guda biyar da su muke yin ta, ayi azhar da su, ayi la'asar da su, ayi magriba da su, ayi lisha da su, ayi subahin da su, wa yasumuna kama nasumu, kuma azumin nan dai da su muke, don ramadan ya zo muna yi suna yi, inna nafila na muna yi suna yi, wa tasaddaquna wa la tasaddaqu, amma kuma annabin Allah suna ciyarwa, suna taimakawa da dukiyar da Allah ya ba su, kuma Allah bai ba mu ba, wa yu'tiquna wa la nu'tiq, suna intarwa su sai bawa su intar da shi, mu kuma ba ma da halin sayan bawa balla tana mu intar da shi, fa qala sai annabin Allah ya ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam afala u'allimukum shay'an tudrikuna bihi man sawaqukum, ashe ba na nuna muku abinda za ku riski wanda suka gabace ku, wanda suka zarce ku, sai ku iske su, wa'annan masu kuɗin da suke wa'annan ababen da ku ba ku hakwayi, ba zan karantar da ku ba abinda in kuka yi za ku samu irin ladan da suke samu, wa tusbiquna man ba'dakum, kuma ku huce wanda suke bayan ku, wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum, kuma ba wanda zai zo gaban Allah da lada irin taku, sai wanda ya yi irin abin da kuka aikata, wanda ke gaban ku cin masa, wanda kuka bari baya ya zama a baya gare ku, kuma sannan kuma aje kiyama ba wanda zai zo da lada irin taku sai wanda ya yi abin da kuka yi, qalu suka ce bala ya rasulullah, annabin Allah a gaimu da bar maza, muna buƙatar mu ji wannan abun, qala sai annabin Allah ya ce tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubra kulli salatin 33 marra, abinda za shi sa ku tsere wa masu kuɗi da abinda kuke yi na ciyarwa da intarwa da mawacece, kuma a zo gaban Allah ba wanda zai zo da lada irin taku sai wanda irin abin da kuka yi shine ku dinga yin tasbih ku ce subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 30 ku bayan kowace sallar farilla in kuka yi wannan kuka rike duk farilla kuna yi har kuka mutu kuna yin wannan to gaban Allah ku ne masu matsayi mai girma inji annabin Allah to bar ku ji abin da ya faru qala abu salih sai abu salih yake cewa faraja fuqara'ul muhajirin lokacin da annabi ya faɗi wannan fatawar fa masu kudi su ma sun ji wannan to bar su za ai yemi ake ta nema ba aljanna bace kuma ga hanyar samu aljanna sai kai wasa da ita sai su ma su rike suka tai da ka ga da talaka wanda masu kudin kowa sai rike na tai sai talaka suka ƙara dawowa wajen manzon Allah suka ce ya rasulullah sami'a ikhwanuna ahalul amwal bima fa'alna fa fa'alu mithluhu suka ce annabi Allah masu kudi da mun ga su gane musu dan abin da aka bamu bamu yi mu dan samu gurgusa gaban Allah shi ma su rike suna tai sun ji abin da ka karanta da mu su ma yanzu fa ba sa wasa suna tai ala sai manzo Allah yake cewa zalika fadlullahi yu'tihi man yasha sai kuyi hakuri haka Allah ya ga dama wannan falala ce daga Allah Allah na ba la falasa da wanda ya ga dama ba abin da ya kamace ku sai kuyi hakuri eh haka Allah ya kaddara akwai wanda kawai wallahi sai daga kalle sa in ka san da yahudi yayi karhin ka ko ba ka bane gashi faciyarwa bai wasa kuma azumin litinin da arabi su bai wasa kuma hita hiskin dare shi mai kuɗi ne ga azumin litinin yana yi yana alhamis kuma ya ciyar sannan kuma cikin dare ya tashi kai kuma baka ciyarwan baka azumin litinin da alhamis kuma baka da hiskin dare dan ai da dole kai kallon sai a kiyama shi yasa ai Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wa arda cikin al'ummar annabi kaf shine mutum na farin da zai fara shiga aljanna haka manzon Allah ya ce yace ina shiga aljanna wanda zai fara shiga aljanna cikin al'ummata Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wa arda Allah ya kara masa yarda ai Abubakar kaga dai kiyamu ba sai an ci magana kiyamun lele ba Umar dan Khattab ya ce shi saboda kuka ma in yana sallah kuka ke hana shi cikin dare ba kamar jin abin da yake faɗa sai ya ga kowa ya sai jana ta bayanin huta kawai sai kaga ya fashe da kuka wannan shekara sai ta hana masa karatu kuma azumi dai an taba zawwa manzon Allah yake cewa sahabbai waye tashi da azumi waye ya je ganin mara lafiya waye kaza waye kaza cikin sahabbai ga ba dai annabi ne so su abuwa bai guda kusan biyar ba wanda yayi sai Abubakar da su yace niyya annabin Allah lai ce ba wanda zai hada da wannan alkhairin fati mai imani a wajen Allah subhanahu wataala Umar dan Khattab an taba samu wata tsohuwa a garin Madina da mijinta ya rasu kuma ayyanta aka kashe su wajen yaki daga ta tsuwa tana karshen gari kullun Abubakar zai zo gidanta fa duk da kasancewa shi babban sahabin annabin Allah zai tattako ya zo gidanta da abinci ya kawo mata abinci ya share mata gida ya gyara mata shimfiɗa ya bata abincin ta ci da hannunsa take ci sannan kuma ya koma kuma ba wanda ke ganin sa in ya Umar yazo sai ta ce ai dan danta yayi mata yace ka yace wallahi sai na gano mai wannan aikin alkhairi idan gano mai wannan aikin alkhairi wasaran yazo ya labe a ice sai ga Abubakar Siddiq ya rihe kansa da wani bargo sai duro masa yace wallahi sai na gano wannan ne ina bude wasa sai ga Abubakar ya ce kai yanzu Abubakar ma wannan ma ba a bari mu dan samu ladar ko ina ka tare ko ina kun tare ko ina gune kun yaki da annabi kun yi kaza mu ba ma dan bari mu dan samu ai shi yasa duk duniya kam in ka bibiya alqur'ani tun daga bakar hannasi ba wanda Allah ya kira yace abokin manzo Allah ne sai Abubakar Siddiq Allah ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniyatan idhuma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana Allah ce lokacin da yake cewa sahibihi abokin sa Allah ma ya yarda abokan abokin manzon Allah ne Allah ya hada musu cikin aljanna daga wasu sai da kai hakuri kawai sai annabi ce ku yi hakuri zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul والله ذو الفضل العظيم قال السمي لو تصلى يا قال ابو لوكتي ايدا to ai da mun ida wannan hadisin ko sai ya zaman to mun tashi sabon babi ku hakuri fa haddastu ba'da ahli bi hadha alhadis yace sai na baiwa iyali na saura ɗan uwa wannan labarin fa qala sai ce wahamta inna ma qala tusabbihu Allah 33 wa tukabbiru Allah 33 wa tahmadu Allah 33 yace wahamta kai wahami ne ka dan samu wahami abinda ya fada cewa tusabbihu Allah ta abinda ce tusabbihuna ko yace tusabbihuna sai yace ya gyara masa yace ai tusabbihu Allah duka dai ma'anar guda ce kawai Allah tasbihi 33 kace subhanallah kuma ana yi ne da ɗan yatsa kana bibiyar yatsunka ne yatsunka 15 ne in ka tafi ka dawo kai 30 sai ka ƙara da 3 30 da kuke dan kai tahmidi alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 sai ka ce la ilaha illallah na dari wa da wata ruwaya ta zo ta al-Imam Ahmad ce mun banta ba Allah ya dace da mu farja'tu ila abi salih fa zakartu lahu fa qala Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah hatta tablugh min jami'ihin 33 yace dai duka dai ma'anar guda ce Allahu akbar subhanallah da kuma alhamdulillah kowanne kai 33 kan kai 90 nawa kenan 99 Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu abinda mun ka fada ya zama to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna muna ƙara tawassuli sunayen Allah alhayyu alqayyum buƙatunmu na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya muna duk abinda muke ji ma tsoro Allah subhanahu wa ta'ala ya amintar da mu da shi wannan kasar ta muna ƙara addu'a ta alkhairi gare ta Allah ya zama da mu lafiya Allah ya ƙara muna kwanciyar hankali da zaman lafiya ya Allah ka sanya alkhairi a rayuwarmu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.